الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تثبت بأن الله تبارك وتعالى لدكم ولدن جنيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 8 ga watan Sha'ban shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 17 ga watan 6 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka samu gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da gabata a wancan sati mun gama bayani akan abin da ya shahi hukunce-hukuncen sallar Juma'a ba laifi kafin mu shiga sabon babi ne yau elfadakarwa ta taitacciya game da abin da ya shahi ita sallar Juma'a a darasin da ya wuce dai mun fahimci me ake nufi da aljumu'a kamar yadda bayani ya gabata lafazin kana da fuska biyu wajen yin furuci da shi game da mimunkin za ka iya yi mata rufa kamar yadda kuma wannan shine ya fi shahara ka ce aljumu'a kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharru bayt fuska ta biyu shine mimun din sai kai masa tauri kace aljumu'a jumu'a ba a ambace ta ba jumu'a illa domin tattaruwar jama'a kamar yadda bayani ya gabata mu ce da hadisin da ke nuna mana fadila game da sallar Juma'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Lubaba Ibn Abdul Munzir Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna yawmal Juma'a sayyidul ayyam manzon Allah ya ce lalle yini Juma'a shine shugaban kwanuka gaba daya wa a'zamuha inda Allah kuma shine mafi girma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai manzon Allah ya ce wa huwa a'zamu inda Allah min yawmil adha wa yawmil fitr Juma'a manzon Allah ya ce tafi ranar layya kuma tafi ranar idi na azumi kaga wannan dalili ne a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke nuna mana fifiko game da yin Juma'a cewa shine shugaban kwanuka gaba daya me yasa Juma'a ta fifici sauran kwanuka manzon Allah ya ce domin Allah ya keɓanci ranar Juma'a da wasu al'amura kamar guda biyar abu na farko manzon Allah ya ce khalaqa Allahu fihi Adam a ranar Juma'a Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya halicci bawansa Adam alayhi salam. Sannan abu na biyu, manzon Allah ya ce wa ahabatallahu fihi Adama ila al-ard, kuma a ranar Juma'a ne annabi Adam alayhi salam Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi daga gidan aljanna zuwa duran kasa. Abu na uku sai ya ce wa fihi tawaffa Allahu Adama, a ranar Juma'a Allah ya karbi rayuwar annabi Adam alayhi salam. Na hudu sai manzon Allah ya ce wa fihi sa'a, a yinin Juma'a akwai wata sa'a, la yas'alu Allahu fihi la yas'alu Allah fiha al-'abdu shay'an illa a'ta, bawa ba zai taba roƙon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wani abu da yake da bukata, in ma bukata ta duniya ko ta lahira. Idan yayi dace da wannan sa'a face sai Allah ya karba masa addu'ar shi, abinda ya roƙa an dauka an bashi. Sai ya ce malan yasa al-harama, manzo Allah ya ce matukar bai roƙi ba abinda Allah ya haramta. Abu na biyar sai manzo Allah ya ce wa fihi taqumu sa'a, a ranar Juma'a kiyama za ta tabbata. Don haka sai ya ce ma min malakin muqarrab, babu wani mala'ika abun kusantarwa ga fadar Ubangiji, wala sama'in wala ardu, ko wata sama daga cikin sammai bakwai, ko wata ƙasa daga cikin ƙasai bakwai, wala riyahin wala jibal, manzon Allah ya ce ko wata iska ko wani dutse daga cikin duwatsu, wala bahar, manzon Allah ya ce ko wani teku daga cikin tekuna, illa wa kunna yushbikuna min yawmil juma'a, manzon Allah ya ce gaba ɗayan su suna da firgici game da yinin juma'a. A takaice wannan hadisi abinda yake tabbatar mana yinin juma'a yini ne wanda yake fiyayye. Bayan haka daga cikin abubuwan da aka shar'anta mana akwai yin addu'a, bawa ya dukufa game da roƙon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala bukatunsa na duniya da na lahira. Kamar yadda muka yi ishara a cikin hadisin da ya gabata, Allah ya keɓanci ranar Juma'a da abubuwa biyar, daga cikin biyar ɗin akwai wata sa'a. Kamar yadda hadisi yake cikin Sunan Ibn Majah, wanda hadisi ne ingantacce, Abdullahi Ibn Salam, Allah ya ƙara masa yadda, wanda yana daga cikin Yahudu waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa, suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da abin da yazo da shi na Al-Qur'ani. Shine yake cewa qultu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jalis, na fada a lokacin da nayi wannan fada, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na zauni, nace da shi inna lanajidu fi kitabillahi fi yawmil jumu'a sa'atan la yuwafiquha 'abdun mu'min yas'alu yusalli yas'alu Allah fiha shay'an illa qadalahu hajata, nace a littafin da annabi Musa alayhi salam yazo mana da shi, littafin at-taura. Abdullahi ibn Salam yace mun samu a cikin shi cewa a ranar Juma'a akwai wata sa'a, bawa mumini bai taba dace da wannan sa'a yana sallah yana roƙon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wata bukata daga cikin bukatu, in ma na duniya ko na lahira, illa qabalahu hajata, face sai Allah ya biya masa bukatarsa. Abdullahi ibn Salam sai ya ce fa ashara ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sai ya mun nuni, ma'ana abinda na faɗa haka ne, an gane ko? Yace manzon Allah sai ya ce an gane, ya masa nuni sai ya ce fa qultu sadaqta, sai ya ce da shi kai gaskiya, lalle haka ne, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da shi akan abinda ya faɗa na cewa akwai wata sa'a a yinin Juma'a. Qultu ayyu sa'atin hiya, an gane ko? Shi wanda yake ma Abdullahi ibn Salam tambaya sai ya ce wace sa'a ce a yinin Juma'ar, kala sai ya ce hiya akhiru sa'atin nahar, wannan sa'a a ƙarshen wato sa'o'i na yini take, ƙarshen yini kenan, daga bayan la'asar kenan zuwa fadawar rana. kultu sai nace innaha laysat sa'ata salati to ai daga bayan la'asar zuwa magriba ba lokacin sallah bane domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah a wannan lokaci qala bala sai yace kwarai lalle haka ne bayan la'asar zuwa fadawar rana ba lokacin sallah bane amma fa ka san da cewa innal abdul mu'min lalle bawa mu'mini idza salla thumma jalasa idan ya gama sallah ya ci gaba da zama a gunsa la yahjisuhu illa as-salah wa huwa fi as-salah wanda ba abin da ya tsaida shi faci jiran wata sallah ta zo a yi to wannan yana cikin sallah dan haka kenan fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yuwajibuha abdu mu'min yusalli yas'alu Allah fiha shay'an illa qada Allahu hajata kenan abin da ake nihi da sallah anan domin duk wanda yake jiran sallah to wannan yana cikin sallah to dan haka wannan yana nuna mana yinin jumu'a yini ne wanda yake mai martaba dan haka ayi kokari lalime game da dacewa game da wannan sa'a daga bayan la'asar zuwa fadawar rana amma a ƙarshen yini take sannan kuma yana daga cikin abubuwan da aka kebanci yinin jumu'a da daranta shine yawaita salati da sallama ga fiyayyen halitta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Aws ibn Abi Aws ibn Aws Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'a manzon Allah yace yinin jumu'a yana daga fiyayyin kwanukanku sai yace fihi khuliqa adam domin a cikin ranar jumu'a aka halicci adam wa fihi qubir kuma a ranar jumu'a Allah ya karbi rayuwarsa sai yace wa fihi nafkha busa ta alkiyama a ran jumu'a za ta tabbata wa fihi sa'aqa an gane ko sannan kuma kasancewar busa wanda kowa zai tashi daga aiki a ranar jumu'a za ta tabbata domin akwai busa ta firgita sannan kuma bayan firgita sannan busa wanda take kuma ta mutuwa sai manzo Allah ya ce fa aqtiru alayya min as-salati fi ku yawaita mun salati a ran jumu'a fa inna salatakum ma'rudatun alayya manzo Allah yace domin duk salatin da za ku mun ana bujuro mun da shi na san cewa wani dan wani ya mun salati a lokaci kaza qalu ya rasulullah wa kayfa turadu salatuna alayka wa qad arimt aus ibn aus yace ya rasulullah ta yaya za a bujuro maka da salatin mu har ka san cewa mun maka salati alhali ka rududdige ka zama kasa فقال سيمن ذا الله يجي إن الله عز وجل حرم على العرض أجساد الأنبياء قسمت شيء وغنغنج كينا أنبا وان الله الله يحرم تاما قصاباتك أنبا الله يندأك بنيش هر كياما تتاش حكا غنغنج كينش يكي قصاباتك ومي دغتك الله يكاقا وانا كينام يكي نونا منا yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yinin jumu'a kamar yanda hadisi ne ingantacce yana cikin sunan ibn majah da sunan abi dawud da sunan nasa'i don haka shek nasir albani ya inganta wannan hadisi a cikin littafin sa as-sahiha haka anas dan malik Allah ya kara masa yadda shi ma ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa aqtirus salata alayya yawmal jumu'a wa laylatal jumu'a ku yawaita mun salati a ran jumu'a da daren jumu'a sai yace fa man salla alayya salatan sallallahu alaihi wa sallama ashra domin duk wanda ya mun salati daya ubangiji subhanahu wata'ala zai mai salati da sallama su goma itak zaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah sai ya linka maka su goma in ka masa dari ubangiji subhanahu wataala zai maka dubu dan haka wannan kenan abu na uku wanda ranar jumu'a take banta da shi da daren ta kenan yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na gaba ana bukatar mumini ya karanta suratul kahf daren jumu'a ko kuma yinin jumu'a domin hadisi na Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man qara'a suratal kahfi fi yawmil jumu'a adaa lahu min an-nuri ma bainal jumu'atay. Duk mutumin da ya karanta suratul kahf a ranar jumu'a, wani haske wato zai haskaka gare shi abinda ke tsakanin jumu'a biyu kenan, da wannan jumu'a da wanda za ta zo gaba, ubangiji subhanahu wataala zai haskaka masa wani haske wanda yake na musamman. A wata riwaya sai yace man qara'a suratal kahf yawmal jumu'a adaa lahu an-nuru ma bainahu wa baina baitil akib. Duk wanda ya karanta suratul kahf a ranar jumu'a, ubangiji ta'ala zai haskaka masa wani haske tsakanin shi duk inda yake a doren ƙasa da Ka'aba. Tsakaninka da Ka'aba ubangiji subhanahu wataala zai sanya wani haske wanda yake na musamman. An gane ko? To dan haka kuma akwai riwaya mauqufa ga Abu Sa'id al-Khudri, manzo Allah yake Abu Sa'id yake cewa man qara'a suratul kahfi lailatal jumu'a, duk wanda ya karanta wato suratul kahfi kenan a daren jumu'a, adaa lahu min an-nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq, wani haske zai haskaka tsakanin shi da Ka'aba. Wannan hadisi ne mauquf, fada ce ta Abu Sa'id, amma hukuncinta hukunci ne na hadisi marfu, saboda irin wannan ba abu bane ba wanda ake fada da ra'ayi. Wani sahabi ya isa ya ce wanda yayi kaza yana da sakamakon kaza, bai daukaka danganan bane, amma tabbas ya shine daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka kenan ana buƙatar karanta suratul kahf daren jumu'a ko kuma yininta. Kuma na ɗaya daga cikin fa'idar karanta ta za ta kare mutum da izinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da fitina ta Dajjal, in har Allah ya kaddara kwanukansa sun yi tsawo har ya kai lokacin da Dajjal ya bayyana, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba shi kariya game da wannan fitina. Sannan abu na gaba, kamar yadda bayani ya gabata, ita jumu'a yini ne wanda yake na tsabta, haka ake bukatar mumini ya zamantu ya tsabtace jikinsa. Dan haka aka shar'anta mana yin wanka a ranar jumu'a, kamar yadda bayani ya gabata, kuma wannan wanka wajibi ne. Mutum yayi wanka, sannan mutum yayi aswaki, sannan kuma ya shafa turare, kamar yadda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza kana yawmul jumu'a, idan ranar jumu'a ta kasance, fagtasala ar-rajulu wa ghassala ra'sa, mutum yayi wanka ya wanke kansa. Bayani ya gabata, wankan jumu'a ba shi da bambanci da wankan janaba. Duk wani wanka na ibada sifarsa da kaifiyarsa ɗaya ce, iya abinda yake bambanta su shine niyya. Sai yace thumma taqayyaba min athyabi dibi, manzo Allah yace sannan ya shafa turare, turaren da yafi kowanne kanshi daga cikin turaren shi. An gane ko? In turaren ma zaka shafa, me kanshi ake bukata? Amma fa kanshin da yake kayatar da jama'a, akwai turaren da zaka shafa shi jama'a ma su ringa gudun ka. An gane ko? Turare wanda yake mai dadin kenan shaka, shine yace kuma taqayyaba min athyabi dibi, sannan ya shafa turare wanda yake mafi dadi daga cikin turarensa. Sannan walabisa min salihi tsiyari, manzo Allah yace ya sanya kyawawan tufafinsa, tufafin da yake kowanne kyau, adon gure adaka ake bukatar mutum yayi. Kuma kharaja ila salati, manzo Allah yace sannan ya fita zuwa masallaci, walam yufarriq baina sunayi, lokacin da yaje bai raba tsakanin mutum biyu waɗanda suke zaune. Ba a bukatar mutane suna zaune ka zo ka keta tsakanin su kai ka shiga ka zauna, in ma har kana bukata to sai ka dan dafa wani kenan a dan malmatsa maka. Amma su da yawa wannan ladabi mutane ba su san shi ba. Ko kuma walam yufarriq baina sunayi, bai ringa raba tsakanin mutum biyu haka wajen ketare jama'a. Sai yace kun mastama alil imam, lokacin da imami yazo ya fara khutba, ya kashe kunni ya saurare shi koda baya fahimta larabcin. Manzo Allah yace indai ya kiyaye waɗannan al'amura, ghufira lahu min al-jumu'a ila al-jumu'a, manzo Allah ya ce za a gafarta masa tun daga wannan juma'a har zuwa juma'a ta gaba sai ya ce wa ziyadatu salasati ayyam an gane ko da dadin kwanuka guda uku kenan wannan bayan an baka abin da ka cancanta sai aka maka gyara kenan wannan hadisi yana cikin sahihu Ibn Khuzaima hadisi ne ingantacce amma fa ba kowa ba zai dace da wannan dole sai ka kiyaye abu na farko dai kai wanka abu na biyu ka shafa turare turare wanda yake mai kanshi sannan ka sanya kyaukyawan tufafi sannan in ka tafi masallaci ba za ka raba tsakanin mutum biyu wajen ketarawa ko kuma ka raba tsakanin mutum biyu ka zo ka soku ka matsaye su sannan kuma ka saurari limami ba tare da kai magana ba to shine a sakamakon zaka samu gafara ta zunubi ta kwana 10 sati guda da dadin kwana 3 sannan kuma ita juma'a ana buƙatar mutum ya je da wuri in so samu ne mutum ya je da wuri wanda mun wuce da hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da yayi wanka a ranar juma'a lafazin cayi mani bitasala yawmal juma'ati wa ghusla da janaba duk mutumin da yayi wanka a ranar juma'a irin wankan janaba an gane ko gaba ɗaya bayan ɗaya manzon Allah yace sannan ya tafi a sa'a ta farko manzon Allah yace fa ka annama qarraba badana tankar wato ya soke raƙumi a matsayin hadaya ko layya ladan da ubangiji subhanahu wataala zai bashi sai yace wa man raha fi sa'ati thaniya duk wanda ya tafi a sa'a ta biyu manzon Allah yace tankar ya yanka saniya wanda ya tafi a sa'a ta uku manzon Allah yace tankar ya yanka rago wanda yake mai manyan kaho wanda ya tafi a sa'a ta hudu manzon Allah yace tamkar yayin ka kaza yayi sadaka da ita wanda ya tafi a sa'a ta biyar manzon Allah yace tamkar yayi sadaka da kwai idan limami ya shigo masallaci ya hawo minbari mala'ikun da Allah ya wakilta su a kofofin masallacin juma'a wanda suna rike da girgan duk bawon da yazo a lokaci kaza wannan mala'iku za su rubuta shi a cikin wannan girgan kin idan liman ya hau minbari manzon Allah ya ce wannan mala'iku gaba ɗaya sai su rufe wannan littafi sai su zo su ma su zauna domin sauraron khutba kaga kenan wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata me ake bukata ga mumini yayi sammakon zuwa juma'a an gane ko kamar misali zuwa 11 zuwa 12 a irin wannan lokaci ana bukatar mutum ko tun karfe 10 amma wannan sa'a malamai suka ce ba ana nufi ba tun da farar safiya mutum ya tafi duk da cewa wasu malamai sun ce ita wannan sa'a tana farawa kenan tun daga hudowar rana an gane ko yanzu misali rana in tana hudowa a karfe 6 sai ka dauki kenan sa'a karfe 7 ita ce sa'a ta farko karfe 8 sa'a ta biyu karfe 9 sa'a ta uku karfe 10 sa'a ta hudu 11 kenan sa'a ta nawa ta biyar kenan 12 ita ce sa'a ta 6 kenan a irin wannan lissafi ba yanda za a yi in dai ka dauke shi akan sa'a minti 60 ba yanda za a yi ya baka wannan lokaci don haka dai a nan sa'ar malamai suka ce zamani ne wanda yake takaitacce lalle ba ana nihi ba mutum ya je tun da farar safiya shi dai ana bukatar mutum ya yi sammakon zuwa juma'a domin dacewa da haka to abu na gaba in ka je masallacin juma'a abinda ake bukata ka kusanci lima kaga ko ba wanda zai kusanci liman sai wanda ya je da wuri dan kamar yanda bayani zai zo nan gaba ketara kawunan jama'a domin kai ka je gaba can ka zauna wannan bai dace ba samura ibnu jundu Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko halarci wato juma'a ku je ku saurara khutba sai ya ce wad numina da imami kusanci limami fa inna ar-rajula la yazalu yataba'at hatta yu'akhkhara fil janna wa inda khala'a domin mutum ba zai gushe ba yana ja da baya manzo Allah yace koda ya shiga aljanna za a saki za a maida shi can da baya kamar yanda ya saba maida kanshi baya a rayuwarsa ta duniya to haka a ayyuka na ibada so ake a ganka a sahun gaba akan abin da ya shahi lamurra na duniya shine ake bukata ka koma sahun baya kar ka nuna cewa kai wani abu ne sannan kenan abu na gaba shine rashin kekar wuyayin jama'a karka sake kana tsallaka jama'a wanda so da yawa zaka ga mutun ya zo masallaci masallaci ya cika amma sai ya ringa fama ketar kan jama'a yaje can wai gaba ya samu wuri ya zauna wannan cutarwa ce kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a hadisin Abdullahi ibn Busra Allah ya kara masa yadda ke cewa sha'ar rajulun ya ta khabba rikaban nasi yawmar jumu'a wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya khu wani mutum ya zo masallaci a ranar jumu'a sai ya ringa ketar wuyayin jama'a manzon Allah a lokacin nan yana cikin khutba manzon Allah sai ya ce da shi ijlis faqad azaita wa anaita manzon Allah ya ce zauna kai laci kuma ka cutar da jama'a tunda wanda yake daidai da wanda yake sadakar kwai ba za a rubuta ka ba kai laci ka bar lada wanda yake mai girma ya kuce maka kuma gaya ka dau zinubi ka cutar da jama'a wanda cutar da mu'minai haramun ne wannan hadisi hadisi ne ingantacce kamar yanda al-Imamu Ahmad da al-Imamu Abu Dawud wato suka fitar da shi amma fa in har bukata ta kama ba laifi kakan iya ketara wuyayin jama'a amma fa ta fuskar hutuwa kamar kana sahun gaba misali wata bukata ta kama ka zaka fito to wannan ba laifi kakan iya ketarawa wannan ba laifi bane dalili akan haka shine hadisin Uqba ibn al-Harith Allah ya kara masa yadda yake cewa na sallaci sallatul asr a birnin Madina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallama manzon Allah da ya salamce fi maqama musri'a manzon Allah sai ya tashi da gaggawa fa takhaffa riqaban nasi ila ba'd hujjar nisa'i manzon Allah ya ringa ketare wuyayin jama'a yaje ya shiga wani gida daga cikin gidajen matansa fa fazi an-nasu min sur'ati jama'a sai suka furgita game da wannan gaggawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hankalinsu ya tashi domin sun ga wani abu wanda yake safanin dabi'arsa da al'adarsa fa kharaja alaihi manzon Allah sai ya fito fara'a annahum qad ajibu min sur'ati manzon Allah ya ga dumma maki ya kama su game da gaggawar da yake manzon Allah sai ya ce zakartu shay'an min tibrin indana wata zinariya ce da aka kawo mana ta zakka manzon Allah ya ce na tuna fa karihtu an yahbisani wa umirtu bi kismati manzon Allah ya ce ina jin tsoron ta tsare ni haƙƙi ne na jama'a dan haka manzon Allah ya ce na tashi na je na yi umarnin cewa maza a raba ta wanda suka cancanta a basu shine abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ketare wuyayin jama'a da gaggawa manzon Allah ya shiga gida to dan haka kamar misali mutumin da arwallar shi ta wuri ko wata bukata ta kama shi ba laifi yakan iya ketare wuyayin jama'a ya fito in ya biya bukatar shi kuma ba ciyawa ba zai yi sai ya koma can mahallin da yake iya abin da yake sai ya koma ya zauna saboda ketarawa da zai yi wannan ta biyu akwai cutar da jama'a sanan in ka isa masallaci abin da ake bukata ka shagala da yin nafila wannan nafila ta ranar Juma'a ba ta da adadi an gane ko iya bakin taka burkinta shine shigowar liman masallaci daga ya hau minbari in yaso sai ka dakata dan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya ta Abu Huraira manzon Allah yake cewa man yagtasala duk mutumin da ya wanka thumma atal jumu'a sannan yaji jumu'a fa salla ma qudira la ya sallaci gulgudan abinda Allah ya kaddara masa da zai sallata a wannan gaba ce malamai suka ce nafila a ranar Juma'a ba ta da adadi in ka je sai kai ta yi kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce har akai lokacin da limami zai fito sai ya ce kuma amsa ta sannan yayi kawaici hatta ya furga min khutbati har liman ya gama khutba kuma yusalli ma abu sannan yayi sallah tare da limamin manzo Allah ya ce gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra za a gafarta masa tsakanin wannan jumu'a da jumu'ar da za ta zo nan gaba sai manzo Allah ya ce wa salatu ayyam da karin kwana uku kenan kaga wannan shi ma mutumin da yayi wanka da ya tafi ya zauna ya saurari khutba aka tada ikamar sallah ya sallaci sallah to shine za a masa gafara ta zinubai kwana 10 to dan haka kasancewar kuma shi liman a irin wannan lokaci kenan idan yana cikin khutba kamar yanda bayani ya gabata ba laifi in yaga abin da ya dace yayin magana yakan iya yin magana kamar yanda muka wuce da hadisin da Sulaik ibn Amr al-Ghadufani ya shigo masallaci a ranar Juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na khutba sai ya nemi wuri ya zauna manzon Allah sai ya katse khutba sai ya tambaye shi kai sallah sai ya ce a manzon Allah ya ce tashi kai raka'a biyu kaga anan kenan limami in yaga abin da ya dace yayin magana yakan iya yin magana a ranar Juma'a kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke khutba anan yema wannan sahabi umarni kuma ya tashi yayi kuma kai da aka maka limami ya maka magana kai ma ya halatta ka amsa masa a wannan lokaci sannan mutumin da ya je Juma'a gengedi ya sha masa kai yayi kamace menene lakanin menene magana maganin kamar yanda manzon Allah ya nuna mana sai ka canza wuri kamar yanda Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada idza na'asa ahadukum wa huwa fil masjid falyatahawwal min majlisihi zalika ila ghayri manzon Allah yace duk wanda yayi gengedi alhali yana cikin masallaci manzon Allah yace ya canza wannan wuri zuwa wani wuri na daban sai ka tashi ka dan matsa da izinin Allah subhanahu wataala gengedin zai gushi wannan hadisi ne ingantacce kamar yanda al-Imamu Ahmad da al-Imamu Abu Dawud suka fitar da shi Sheikh Nasir ya inganta shi a cikin silsila as-sahiha kuma kamar yanda bayani ya gabata ita sallar Juma'a dai matsayinta wajibi ce wanda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa wanda ɗaya daga cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yantahiyanna aqwamun an wadihimul jumu'a aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin lalle ne mutanen da ba sa zuwa jumu'a su daina wannan aiki na asha an gane ko ma'ana su ta kaburki duk mutumin da baya zuwa jumu'a to ya ci gaba da zuwa manzon Allah ya ce in kwa suka ci gaba da rashin zuwa jumu'a ubangiji subhanahu wataala zai rihi akan zukatansu sannan kuma za su zamanto daga cikin waɗanda suke maraukana wanda Allah ya tushe basira wanda ba sa ganin alkhairi balantana su kusance shi kuma ba za su ga sharri ba balantana su nisance shi wannan hadisi ne ingantacce kamar yanda yake cikin sahihu muslim abin da yake nuna mana zuwa Juma'a wajibi dan ukuwa ba ta kasancewa sai akan abin da yake barin abin da yake wajibi manzo Allah ya ce masu dina zuwa Juma'a su taka burki ko kuma Allah ya rihi akan zukatansu kenan imani baya shiga kafirci baya fita kuma sannan za su kasance daga cikin waɗanda suke maraukana a wata riwaya ta Abu Ja'ad Abdamri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man taraka salata juma'in tahawuna biha baba Allahu ala kalbi duk mutumin da ya bar Juma'a uku saboda wulakantarwa ma'ana bai dauke ta ba da wani matsayi manzon Allah ya ce Allah zai rihi akan zuciyarsa Allah ya tushe basirai kamar yanda kuma Usama Allah ya kara masa yadda a wata riwaya yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man taraka salata juma'at min ghairi udhr kutiba minal munafiki duk mutumin da ya bar Juma'a uku ba tare da uzuri ba a jere manzon Allah ya ce za a rubuta sunan shi a cikin girgam wanda yake na munafikai wanda wannan hadisi ne ingantacce kamar yanda al-Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin Al-Mu'jamul Kabir Sheikh Nasir ya inganta shi a cikin Sahihul Tarhib wa Tarhib wancan shi ma wanda ya gabata hadisi ne ingantacce kamar yanda al-Imam Ahmad da al-Imam Abu Dawud suka fitar da shi har ma wata riwaya daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda manzon Allah yake cewa man taraka al-jumu'a salata juma'in mutawaliyat faqad nabadha al-islam wara'a dhahri duk mutumin da ya bar Juma'a uku a jere manzon Allah yake tabbas ya wazar da musulunci bayan bayan shi to waɗannan dalilai suna nuna mana sallar Juma'a wajibi ce kar mu'mini ya sake da ita illa kasancewar sai mu tuge wanda shari'a ta tuge mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuge musu wanda Juma'a bata zama wajibi akan su daga cikin su dai akwai al-abdul mamluk bawa wanda yake abun mallaka kenan wanda sirfin kinsa ba wani to bawa jumu'a ba wajibi bace a kansa in mai gidan shi ya bashi izini in yaje to wannan yaji jumu'a ta tsaya masa matsayin sallah ta azhar an gane ko amma ba dole bane ba bawa yaje jumu'a in zai je jumu'a kenan me zai yi ni gaya ma mai gidan shi ya bashi izinin zuwa sannan na biyu wanda jumu'a bata zama ba wajibi akan su akwai mace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana na uku akwai yaro karami na hudu akwai marar lafiya an gane ko marar lafiya wannan shi ma jumu'a ba wajibi bace akan sa in aka ce marar lafiyar da zuwa jumu'a zai zamanto akwai wahala akan shi ko kuma wanda yake jin tsoron in ya bi rana ya tafi jumu'a rashin lafiya za ta karu ko kuma zai yi jinkirin warkewa musamman irin wannan lokaci na masassaru lokacin damuna so da yawa mutumin da ya masassara idan ya bi rana in dai bai riga ya samu lafiya to takan iya dawowa ko kuma kasancewar in ya fara samun sauki daga yabuwan na rana shikenan sai ta dawo kenan anan marar lafiyar da zuwa jumu'a ke akwai wahala akan shi in ma yana jin tsoron jinkirin warkewa ko kuma da duwar rashin lafiya to shi ma wannan jumu'a ta sauka daga kanshi haka nan na shida daga cikin wanda jumu'a ta sauka daga kansu ko kuma mu ce na biyar kenan wato akwai wanda yake matafiyi dan bulaguro kenan duk wanda yake kan halin bulaguro shi ma jumu'a ta sauka daga kanshi kamar yanda hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laisa ala musafir jumu'a manzon Allah yace babu jumu'a akan wato matafiyi dan haka kuma game da wancan marar lafiya wanda yake mai jiya shi ma kakan iya hada shi duk wanda yake cikin halin jiya ta marar lafiya to shi ma wannan jumu'a ta sauka daga kanshi ya tsaya ya kula da wanda yake jiya haka kuma na daga cikin uzurin da yake sauke ma jama'a zuwa sallar jumu'a shine ruwan sama kenan in hadari ya gangamu ruwa ya sauka to wannan jumu'a tana sauka daga kan jama'a ana ruwa kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda a ranar jumu'a ana ruwa sai ya fada ga ladan yace in ka zo daidai ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah Abdullahi dan Abbas yace fala taqul hayya ala salla karka ce da jama'a hayya ala salla ku yi gaugawa zuwa sallah kul sallu fi buyutikum ce da su ku zauna a gida ku yi sallah sallu fi rihalikum Abdullahi dan Abbas haka ya fada ma ladani wasu jama'a sai suka murtike masa fuska suka haro masa sai yace a ta'ajabuna min za mamakin wannan kuke yace kad fa'ala za man huwa khairu minni yace wanda yafi ni matsayi yafi ni daraja haka yi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko manzon Allah yace innal jumu'a azma jumu'a farilla ce sai yace amma wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshu fi tini wad dahab manzon Allah yace ina kyamar na fito da ku daga cikin gidajenku wato ku ringa tafiya a cikin talallabiya da laka dan haka kenan in ruwa ya sauka ladani in yayi kira abinda zai ce sallu fi rihalikum ma'ana ku yi sallah a gidajenku in ku jama'a sun riga sun hada a masallaci to sai su yi sallah amma wanda bai riga ya zo to jumu'a ta sauka daga kanshi sannan ita jumu'a ana yin ta a masallaci wanda yake babba wanda zai haɗi mutanen gari dan ciccire jumu'a wannan bai dace ba iya abinda ake bukata ya zamanto babban masallaci aljami wanda zai haɗi mafi yawan jama'a ta gari haka ake bukatar masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masallaci tarki akwai a birnin Madina to amma a masallacin shi kadai ake sallar jumu'a wanda har ga jama'ar da suke zauna a awali wasu zanguna ne waɗanda suke na gefen Madina wanda tsakaninsu da Madina tafiyar kusan mil hudu ce mil hudu kwa kamar kusan kilo nawa zamu ce kusan tafiyar kilo shida amma takowa suke daga wannan zanguna nasu su zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga akwai irin su masallacin Quba irin su masjidi wannan da sauransu irin su masjidu Bani Zurai dukkan masallatan nan ba a jumu'a in ba masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to dan haka kasancewar abinda ake bukata ya zamanto an yi babban masallaci wanda zai hade jama'a dan haka yin masallaci na juma'a kusa da kusa wannan bai dace ba an gane ko so ake ya zamanto babban masallaci wanda mafi yawan jama'a duk inda suke za su sannan juma'a lokacin ta kamar yanda bayani ya gabata juma'a tana da lokacinta kamar guda biyu lokaci na farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika yin ta shine bayan gushewar rana kamar yanda dalilai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su hadisin sa'ad wato wanda ladani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa an gane ko shi sa'ad wato ladani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya rawaito hadisin daga wajensa yake cewa annahu kana yu'adhdhinu yawmal jumu'a ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idha kana al-fai'u mithla shirak wato ya kasance yana kiran sallah a ranar jumu'a idan inuwa ta sauka gwalgwadan katanar takalmi kenan da zarar rana ta gushe inuwa ta sauka kai tsaye yake kiran sallah wannan kenan dalili ne wanda ke nuna cewa kenan lokaci na farko daga cikin lokacin sallar juma'a shine bayan gushewar rana dan haka Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake cewa wannan dalili ne akan cewa anna khurujal imami ba'da sa'ati sadisa wa huwa awwalu zawal fitowar liman bayan sa'a ta shida shine wato farkon gushewar rana kenan to dan haka kenan wannan lokacin ta na farko lokacin ta na biyu shi kuma kafin gushewar rana kafin rana ta karkata ya halatta ayi sallar juma'a wanda hadisai sun wuce a lissafa akan haka ɗaya daga cikin su akwai hadisin Salama ibn al-Aqwa Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa kunna nujammi'u ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza zalati shamsu thumma narji'u natatabba'ul fay yace mun kasance muna yin juma'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan rana ta gushe kai tsaye yace sannan kuma mu gama sallah muna neman inuwar da zamu shiga mu bi idan zamu koma gida ma'ana muna rabawa jikin bango da katangu famar mu samu inuwa wanda zamu shiga domin mu je gida wannan hadisi ne na cikin sahihai hadisi na biyu hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli yawmal jumu'a kana yusalli al-jumu'a hina tamilu ash-shams manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallah ta juma'a a lokacin da rana take gushewa kenan lokacin da inuwa take sauka rana take karkata a lokacin da yake juma'a na uku hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda wanda yana cikin al-mu'jamul awsat na al-imam al-tabrani yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza zalati ash-shamsu sallal juma'a manzon Allah ya kasance idan rana ta gushe manzon Allah kai tsaye sai ya sallaci juma'a malamai da suka tattara waɗannan hadisai suka kalla sai suka ce wannan dalili ne a bayyane wanda ke nuna mana kiran sallah da khutuba biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaba ɗayan su yayi su kafin gushewar rana an gane ku da kiran sallah da khutuba ta farko da khutuba ta biyu kafin rana ta karkata gaba ɗaya manzon Allah saboda ranar lokacin da take karkata a lokacin nan ne sallar juma'a kenan kaga khutuba da kiran khutuba biyu da kiran sallah gaba ɗaya su kafin rana ta karkata a kai wanda kuma ga hadisi a cikin sahihu muslim wanda ummu hisham ita ce yar harifa ibn nu'man Allah ya kara mata yadda take cewa ni ho ban hardace suratu kaf tace illa domin yawan karanta ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake akan minbari a ranar juma'a manzon Allah yana khutuba da suratu kaf tace anan jin da nake anan na hardace ta to da haka waɗannan hadisai me suke nunawa suna nuna kenan halaccin yin sallah ta juma'a kafin gushewar rana ma'ana ko ba ma zancen halacci ba sai mu ce lokacin ta ne kenan kafin gushewar rana wanda kuma akwai hadisai waɗanda suke a bayyane wanda ma sun fi wannan fitowa hili irin hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا ونريحها حين تزول الشمس. يجي مزا الله صلى الله عليه وسلم يا كسان شينا صلاة رسل الجمعة إن أنغم يجي سنة مجيم كور راقم ألوك شندرانا تكي بشيوا أنغم الجمعة ذا سكوما جدا sannan su tattara raƙuma za a kora su wurin kiwo a lokacin da ake kora su rana take gushewa kenan juma'a a wani lokaci aka yi ta kafin gushewar rana wannan hadisi yana cikin sahih muslim sannan akwai al'asar hadisai daga wajen magabata irin hadisin abdullahi ibn sayyidan as-sulami wanda yake cewa na halarci sallar juma'a tare da abubakar allah ya kara masa yadda sai yace fa kanat khutbatuhu wa salatuhu qabla nisfi an-nahar khutbar abubakar da sallar gaba ɗaya kafin rana ta kai tsakiya kafin rana ta karkata abubakar yayin khutba kuma akai sallah yace kuma shahidina ma umar yace sannan mun halarci juma'a tare da umar allah ya kara masa yadda sai yace fa kanat khutbatuhu wa salatuhu ila an aqula intasafa an-nahar yace khutba ta umar da sallar da yace wallahi sai da nake ina cewa rana mako ta kai tsakiya a yanzu bayyana tabbacin cewa rana ta kai tsakiya kenan da khutbar da sallar gaba ɗaya kafin rana ta karkata kai sannan sai yace kuma shahidina ma Usman yace mun halarci juma'a tare da Usman Allah ya kara masa yadda sai yace fa kanat khutbatuhu wa salatuhu ila an aqula zalan nahar yace khutbar da sallar gaba ɗaya yace wallahi sai da kai ina cewa a yanzu ne ma rana ta karkata kenan khutbar da sallar gaba ɗaya kafin rana ta karkata akai sai yace fa ma ra'aitu ahadan aba zalika wala ankara yace ban ga ba ɗaya daga cikin jama'a na sahabbai da sauransu wani ya aibanta abinda shi Abubakar yayi ko Umar ko Usman kowa ya tabbatar da su akan haka inda sun yi ta ba a lokacin ta ba to bayan da za a yi sahabbai su kyale domin kanwa ba ta riƙa a bakin shi duk abinda suka ga abinda bai dace ba sai sun yi magana akan shi sannan kuma an gane ko wannan hadisi ne ingantacce kamar yadda Ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin littafinsa Al-Musannaf haka Al-Imam Ad-Darqutni sannan akwai hadisi na Abdullahi Ibn Salama wanda ke cewa sallabina Abdullahi al-Jumu'a duha Abdullahi dan Mas'ud ya mana sallar Jumu'a da hantsi lokacin wallaha wa qala sai yace khashitu alaikum alharra yace ina ji muku tsoron zafi na rana a lokacin hantsi da wallahi yin su sallar juma'a Abdullahi dan Mas'ud wanda kuma yana daga cikin fuqaha'us sahaba masanan hukuncen addini daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan hadisi ne ingantacce kamar yanda Ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin littafin sa Al-Musannaf haka Sa'id ibn Suwayd yake cewa sallabina Muawiya al-Jumu'a duha Muawiya Allah ya kara masa yadda ya mana sallar Jumu'a a lokacin wallaha lokacin hantsi an gane ko shi ma hadisi ne ingantacce kamar yanda dai yana cikin musannaf na Ibn Abi Shayba haka Bilal al-Abasi ke cewa Ammar ibn Yasir sallabin nasil Jumu'a wan nasu fariqan بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول لم تزل واتو عمار ابن ياسر صحابي مزعن الله صلى الله عليه وسلم ياما جماعة سلر جومو آباين غم سلر جماعة سكر كسكر شيء وسسنا چه وارانا تابوشي وسسنا چه وارانا باتبوشي با كاغوان نشيما دليلي ني أبين واند كنونا نارغة چكلو كتا نسلر جومو آشيني كافين بوشي وارانا haka hadisi na daban wanda na cikin musannaf na Ibn Abi Shayba wanda Abi Razi yake cewa kunna nusalli ma aliyin aljumu'a fa ahyana najidu fai'an wa ahyana la najidu yace mun kasance muna sallar jumu'a tare da aliyu dan abi talib a gama sallah wani lokaci mu samu inuwa wani lokacin an gama sallah kuma babu inuwar da zamu shiga inuwa ba ta rige ba ta sauka wannan na nuna mana kenan juma'a tana da lokaci biyu a duk lokacin da aka yi tayi in ma a yi ta da hantsi ko kuma a yi ta wato bayan gushewar rana wanda bayan gushewar rana shine dai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika yi amma in aka yi ta kafin gushewar rana tayi waɗannan dalilai ne waɗanda suke tabbatattu akan haka game da adadi wanda yake na sallar juma'a so da yawa fada ɗayan abin da malamai magana 15 gare su wasu su ce sai da mutun kaza Juma'a za ta yi in an yi kasa da haka ba ta yi ba an gane ko malaman malikiya suka ce Juma'a ba ta inganta sai da mutun 12 a mutun 12 nan suka ce ba mace ba yaro karami ba bawa menene dalilin ku hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda wanda yana cikin Sahihul Bukhari wanda a ranar Juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan minbari yana khutba sai aka buga tambari kamar yanda aka saba in kaya sun iso Madina lokacin nan jama'ar Madina kaya sun yanke ana cikin bukata in kaya sun zo daga birnin Sham sai a buga tambari jama'a su san cewa kaya sun fito kowa ya zo ya tare kaya a saya to ana cikin khutba sai aka buga wannan jama'a sai suka waje suka je tarin kaya suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan minbari yana khutba ba wanda ya rage da shi sai namiji 12 a wata riwaya da mata uku ubangiji ta'ala sai ya turo sako idza ra'u tijaratan aw lahwan yanfadu ilaiha wa tarkuka qa'ima qul ma inna allahi khairu min allahwi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin malamu malikiya sai suka ce Juma'a ba ta inganta sai da mutun 12 din suka yi kasa da 12 Juma'a ba ta yi ba an gane ko alhali a cikin wannan hadisi babu wani dalila ina maganar cewa inda za su rubu kasa da 12 cewa manzon Allah zai yanke sallah zai ko kuma ci gaba zai wannan kawai musadafa ce akai katari ne akai jama'a sun watsa ci mutun 12 suka rai wasu malamai suka ce sai da mutum 40 malaman hanafiya su ne kasa-kasa suka ce in dai aka samu mutum 2 galiman suka ce aka samu mutum 3 galiman suka ce Juma'a ta yi saboda suka ce ita Juma'a an ciro ta ne daga aljam sunan ta kenan shi kuma jami'i a larauci daga nan yake farawa daga 3 an gane ko suka ce in dai aka samu mutum 3 banda liman suka ce Juma'a ta yi to amma fa a magana mafi inganci kamar yanda al-Imamu Shaukani Allah ya ji kansa yake cewa duk mutumin da ya kayyade yace Juma'a ta sha bamban da sauran salloli na lokaci 5 cewa tana da wani adadi dole ya zo da dalili yace alhali kuma babu wani dalili wanda ya kayyade fada 15 ke akwai fada ingantacciya daga cikin su jama'ar da suka tafi akan cewa jama'ar da sallah daga cikin salloli na farilla ke kulluwa to dan haka ita ma Juma'a ta gudu in aka samu kenan ita kuma sallah ta jama'a daga mutun nawa take farawa mutun 2 idan aka ce wannan gari ne wanda kun ke bance shi domin zama kauyen ku ci an gane ko in ku bi ne a garin za ku iya yin gina masallacin Juma'a dai ya kudu ba dai ya tsaya ya saurara in an tashi yin sallah kenan ka koma kafatar shi ta dama dan haka babu wani dalili wanda ya kayyade cewa Juma'a sai da mutun kaza duk dalilan da aka kawo ba dai wanda zai babu wani dalili wanda zai iya zama hujja akan wannan magana kenan dan haka Juma'a in dai wuri ne an kebance shi domin zama mutun biyu ya inganta su sallar Juma'a an gane ko kenan wurin da ake yin Juma'a wurin da aka kebance shi domin zama shine ake yin Juma'a dan haka malamai suka ce irin garin gona da irin riga ta Fulani wanda in ciyawa ta kare za su yi gaba ba a sai da Juma'a a nan kenan wuri ne wanda ba a kebance shi ba domin zama ina ganin kenan sai dai karin bayani akan kiran sallah Juma'a kiran sallah da ita take da shi wanda idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo masallaci ya hau kan minbari lada ne daya-daya manzon Allah yake da shi ne Bilal a wannan lokaci sai ya tashi kiran sallah shi kiran sallah na 2 ko kuma mu ce na 3 wannan Usman Allah ya kara masa yadda shi ne ya kara shi lokacin da Madina ta fada da jama'a suka yawaita amma fa mu san da cewa Usman ba a masallaci bai kimsa shi a wata kasuwa wadda ake kiranta Zaura wanda tana kusa da masallacin Madina a nan ne manzon Allah wannan Usman Allah ya kara masa yadda ya shir'an din wannan ya kara wannan kiran sallah na 3 wanda in rana ta gushe domin a sanar da mutane lokacin ya kusa in aka ce kiran sallah 3 kenan wannan ɗaya na Usman na 2 kenan wanda Bilal yake yi na 3 shine wato ta da ikama domin ta da ikama shi ma kiran sallah sunan shi to mu kuma yau ina muka sa shi cikin masallaci ya kasa shi dan haka kuma a wannan lokaci babu wasu hanyoyi wadanda suke na sanin dokar ta yau ko ga mu wadata ga agogo ga wasu abubuwa wadanda suke na daban dan haka wasu malamai suka kirga cewa yin wannan kiran sallah a yau matsayin shi bid'a ne bai dace ba amma a lokacin da Usman yake sanya shi akwai uzurin sashi dan haka kenan ya gabata a darasin mu na Bukhari ladani e take akwai a ranar Juma'a a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka zamanin Abubakar haka zamanin Usman wannan Umar kenan Usman shi ya kare wannan kiran sallah na biyu ko kuma mu shi kiran sallah wannan yake na uku haka kuma maganar illimani ya zo a samu waila dan uku su tashi daya bayan daya wannan yayi in ya ajiye wannan ya dauka yi wannan in ya gama wannan shi ma wannan kwata kwata baya da tushi dan shi wanda ya rawaito hadisin suna tuhumar sa da ƙarya shine Ibn Habib wanda dai ne daga cikin malaman Malikiya da sauransu dan haka wannan kwata kwata ma bai yada asali na maganar ladani uku su tashi a irin wannan lokaci kasancewar kenan ganin hadari wasu ɗan uwa muna ganin uzuri ba zai ba su ba damar zawa maimakon a yi darasi ba sa ne shi yasa muka dan waiwaya baya akan kenan darasin da ya gabata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.